hoti na uhi upa tatim ba ta uruhu na hon nje anana ati na kinde alamajiri na yesu ta kapin yesu mukwas na zuba bujenda alikawali mu kadi janga uruhu na hon baya na jita upa se yesu mukwas na zuba anana alamajiri amutarga tupur kinkan nindi nankuma se uruhu na hon atikit nanga duka naba sina yesu bujenda njanga alikawali almajire ba duk buko bayan duk muza in cikina nyata daban-daban har buko bayan duk muza in bote in yaya in yatin abonu hana huna linya al'ajibi na hu bayan da uruhu na gwamata nun dotina at nun dotina bunan panan ga iko kuma domin anan ji yesu kauna domin ayin da aiki tare mu ba.